إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهادي هادي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا أن أوا مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مرتاكي هكوا أولنا رانا تأل هميس يوشيدا غواتا رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم شكرا ألب دريهو da 43 wanda ya dace da 7 ga watan 4 miladiya ta 2022. A wannan majalisi namu mai albarka da muka saba haduwa a cikin wannan wata mai albarka domin karanta maganganun Allah subhanahu wataala da suke cikin alqur'ani da kuma fassarar da malamai suka yi ma waɗannan maganganu na Allah gargwadon fahimta, wanda muna cikin tafsirin suratu Maryam alaiha salam. A jiya mun tsaya aya ta 56 zuwa da 7. A insha Allah yau ma za mu tashi a kansu. Bismillah ala'ali.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا.
الله سبحانه وتعالى يقول واذكر في الكتاب إدريس، kuma ka ambaci annabi Idris a cikin littafi na Al-Qur'ani. Innahu kana siddiqan nabiyya, lallai annabi Idris ya kasance mai gaggatawa ga ubangijinsa, sannan kuma annabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, kuma muka daukaka shi matsayi wanda yake madaukaki. A bayan Allah madaukakin sarki yayi umarni ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama cewa ya ambaci annabi Ibrahim alaihi salam a cikin alqur'ani ya karantar da al'umman musulmi bayanai dangane da annabi Ibrahim, domin musulmi su dauki abun koyi ga rayuwar shi annabi Ibrahim, kamar yadda Allah ya ce laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Allah ya ce hakika kuna da abun koyi kyakkyawa dangane da rayuwar annabi Ibrahim alaihi salam. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da wannan, sannan Allah subhanahu wataala ya take umurtarsa ya ambaci batu akan annabi Musa alaihi salam, domin abinda ke da akwai a cikin rayuwar annabi Musa na kyawawan ɗabi'u da kuma yadda za a kulla kyakkyawar alaka tsakanin bawa da Ubangiji. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zartar da wannan umarni na Allah, sannan Allah subhanahu wataala ya sake umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci annabi Isma'il a cikin wannan littafi na Al-Qur'ani, wanda shi ma a cikin rayuwar annabi Isma'il alaihi salam akwai ababen koyi ga wannan al'ummar, har ma Allah ta'ala sai ba mu misali daga cikin kyawawan halayen annabi Isma'il na cika alkawari da kuma wato umurta iyalansa da zartar da umurnin Allah subhanahu wataala da yayi a kansu, kamar sallah da bada zakka. Kuma a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya hidi sakamakon annabi Isma'il. Allah subhanahu wa ta'ala yake wa kana inda rabbihi mardiya, saboda wannan dabi'u nashi da kyawawan halaye ya zama wato yardaje a gaban Ubangiji, wanda musulmi a rayuwarsa babu abin da yake fata kamar yarda Allah, babu abin da yake da girma gare shi kamar Allah subhanahu wata'ala yarda da shi. Wa ridwanu minallahi akbar, Allah ya ce yarda Allah ita ce tafi komai girma. Amma fa ga wanda yake kyakkyawan wato fatan haduwa da Allah subhanahu wata'ala har ma ya samu sakamako daga gurin Allah na aljanna, shi yasa wannan ya nuna duk fafutukar da mutum zai yi a rayuwa, to fafutukar da ya kamata ya ba wa mahimmanci babu kamar wadda za ta nema mashi yardar Ubangiji. Domin idan har bawa ya sami yardar Ubangiji ya gama. Shi yasa sahabbai a kullum muke taya su murna, saboda Allah da kansa ya faɗa cewa radiyallahu anhu wa radu anhu, Allah ya yarda da su, su ma sun yarda da Allah. Wato ko a duniya, lokacin da ake ganin ga wani mutum ana samun wani abu na tagomashi a hannunsa, ko dai dukiya ko mulki, to za ka ga mutane suna ƙoƙarin su sami yardar wannan. Saboda ni, saboda abinda suke fatan samu na tagomashi daga gurinsa. Za ka ga masu mulki al'umma bibiyarsa suke ana ta kamun ƙafa, ana ta rarrage shi, saboda me? Saboda a sami yardar su. To haka nan masu dukiya ma mutane biyarsu suke ana ta yin fadanci da kamun ƙafa saboda a sami yardar su. To idan har mai mulki ko mai dukiya da abinda zai baka iyakarsa duniya ne kawai, har dan adam yake iya yarda ya nemi yardar su ta kowace irin hanya, musamman a wannan zamanin, to ina ga wanda yake ma'abocin mai mulki, ma'abocin mai dukiya, wanda shi ne yake da abun bayarwa, shi ne yake da abun bayarwa duniya da lahira. Shi mai mulkin nan da shi mai dukiyan nan, Allah subhanahu wata'ala ne ya san masu mulkin, shi ne ya san masu dukiya. Saboda haka tunda ko har haka ne, to ya kamata ka nemi yardar wanda shi ne yake bayarwa, ka nemi yardarsa wanda yarda Allah subhanahu wata'ala babu wani kushi a bayanta. In har Allah ya yarda da mutum, to shi kenan ɗan adam ya gama cin nasara ta rayuwar duniya da ta lahira. To bayan Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kissar annabi Isma'il, sai Allah ta'ala ya bi ma wannan umarni da kuma umarni akan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci kissa ko kuma tarihin annabi Idris alaihi salam, wanda a jiya mun faɗi wani abu dangane da shi annabi Idris. Duka annabawan nan da Allah subhanahu wata'ala ya ambata a baya, shi annabi Idris ya gabace su, domin annabi Idris alaihi salam yana daga cikin jikoki na annabi Adamu, wanda babu tazara mai yawa tsakanin annabi Adamu alaihi salam da annabi Idris, wanda malaman tarihi suna cewa annabi Idris bayan annabi Adamu shine annabi na farko, shine annabi na farko, kuma mutum hudu ne zuwa biyar tsakaninsa da annabi Adam. Shine farkon wanda aka bawa nubuwa bayan shi annabi Adam alaihi salam, kuma shine farkon mutumin da ya fara yin rubutu da alƙalami, shine farkon mutumin da ya fara saka ta kaya da zare, shine farkon mutumin da ya fara sanya sakakkun kaya, sannan kuma shine farkon mutumin da ya fara tunani da nazari a cikin ilimin sararin samaniya da lissafin wato lokaci da yake gudana a wannan duniya tamu. Sannan Allah subhanahu wata'ala ya bashi sako zuwa ga ƙabila ta gidan ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam ɗin nan guda biyu, Qabil. Allah ta'ala ya aiko shi a gurin su waɗannan mutane, ya kira su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Kamar yadda Ibn Kathir yake cewa waɗannan mutane da Allah ya aiko ma annabi, ya aika annabi Idris zuwa gare su, daga cikin abin da aka gaya masa cewa ku ce la ilaha illallah, amma kuma ku yi abin da kuke so. wato ba ma tsananta musu ba abinda aka nema gare su shine su ce la ilaha illallah kamar yadda ibn kasir yake cewa daga bisani dai Allah ta'ala ya halakar da su Allah madaukakin sarki ya ambaci annabi Idris alaihi salam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace shi ta hanyar yabawa gare shi ta yadda Allah madaukakin sarki ya yabi annabi Idris da cewa innahu kana siddiqan nabiyya ya kasance mai yawan gaskata Allah sannan kuma annabi ne daga cikin annabawan Allah haka nan Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya kuma mun daukaka matsayin shi annabi Idris alaihi salam daukaka wadda take mai girma da shi ya sanya ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da yake cikin musnad na Imam Ahmad Allah ya yi masa rahama hadisin sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu da yake nuni akan mi'rajin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yana hidin wato yadda aka rika ratsa sama da shi lokacin da za a kai shi zuwa ga ubangijin sai ya karbi sallah annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin yace thumma urida bi ila sama'id dunya sannan aka yi sama da ni zuwa sama ta duniya wato sama wannan ta kusa wanda muke gani yace fastaftaha jibrilu faqila lahu man anta sai jibril alaihi salam yana ne a bude kofa domin su shiga shine sai mala'ikun suka ce mashi man anta wato matsaran kofar sama suka ce man anta waye kai qala jibril sai yace ni ne jibril kila sai suka ce mashi wa man ma'aka waye tare da kai qala muhammad sai yace annabi muhammad ne sallallahu ta'ala alaihi wasallam kila sai suka take ce mashi wa qad ursila ilaihi an aika ne yazo qala sai shi jibril yace qad ursila ilaihi an aika yazo ne sannan sai yace fa futiha lana sai aka bude mana wannan kofa fa iza ana bi adam sai naga annabi adam alaihi salam a wannan saman ta kusa shi anan ne Allah subhanahu wataala ya ajisa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farahaba bi sai annabi adam yayi maraba da ni wada ali bi khairi ya kuma yi mani addu'a ta alheri sai ce thumma urida bina ila sama'i thaniya sannan aka yi sama da mu zuwa sama ta biyu fastaftaha jibril faqila lahu man anta jibril ya nemi abude suka tambaye shi waye kai qala jibril sai ya ce jibril ne kila wa man ma'aka waye tare da kai qala muhammad sai ya ce annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam kila sai suka ce mashi wa qad ursila ilaihi an aika ne yazo qala sai ya ce qad ursila ilaihi an aika yazo fa futiha lana annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai aka bude mana kofa fa iza ana bibnil khala bibni al khala anan ne sai naga ƴaƴan ƴan uwa guda biyu yace yahya ibn zakariya wa isa ibn maryam annabi yahya dan annabi zakariya da kuma annabi isa ibn maryam alaihi wassalatu wassalam wanda ƴan uwa ne guda biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya hada su a sama ta biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce farahaba biya sai suka yi maraba da ni wada uwa li bi khairi suka yi mana addu'a ta alheri thumma urija bina ila samai thalitha sannan sai aka yi sama da ni zuwa sama ta uku fastaftaha jibrilu ila lahu sai jibril alaihi salam ya nemi a bude suka ce mashi man anta waye kai qala jibril ya ce jibril ne ila wa man ma'aka suka ce waye tare da kai qala muhammad sai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ne ila suka ce mashi wa qad ursila ilaihi an aika ya zo ne qala qad ursila ilaihi ya ce an aika ya zo fa futiha lana sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai aka bude kofa ta uku sama ta uku yace fa iza annabi yusuf alaihi salam sai na ga annabi yusuf alaihi salam a wannan sama ta uku sai yace wa iza huwa qad uqiya shaqara alhusn sai na ga an bashi rabin kyau farahaba bi yayi maraba da ni wa da'ali bi khairin yayi mana addu'a ta alheri to sannan sai ya ce thumma urija bina ila as-sama'ir razi'a sannan sai aka yi sama da mu zuwa ga sama ta hudu fastaftaha jibrilu faqila man anta sai a jibril alaihi salam ya nemi a bude suka ce waye kai yace jibril ce waye tare da kai yace muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce an aika yazo ne yace haqiqa an aika yazo sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa futiha lana sai aka bude mana fa iza ana bi idrisa sai na tadda annabi idris alaihi salam sai yace farahaba bi yayi maraba da ni yayi mana marhaba wa da'ali bi khairin ya kuma yi mana kyakkyawa addu'a ta alheri to sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam thumma yaqulu Allahu ta'ala daidai inda annabi idris yake sai Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya sai kuma muka daukaka shi zuwa ga matsayi wanda shike madaukaki to annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan ayar ta cikin suratu maryam da Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya cewa wannan sama ta hudu da aka kai shi annabi idris shine wato matsayi madaukaki da Allah subhanahu wataala ya bashi saboda haka shi ne makanin aliyya da Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin wannan sura an samu wata ruwaya daga Hilal bin Yasari alaihi rahmatullah yace wata rana ina zaune gurin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma shire Abdullahi dan Abbas sai yake tambayar Ka'abul Ahbar shi Hilal ibn Yasari yace lokacin da ake tambayar ina nan abinda Abdullahi dan Abbas yace ma Ka'ab yace ma qaulullahi azza wa jalla menene ma'anar fadar Allah magwaye madaukaki li Idrisa ga annabi Idris sai ya karanta ayar yace wa rafa'nahu makanan aliyya wannan ayar me Allah yake nufi da ita dangane da annabi Idris to shine Ka'ab al-Ahbar shine sai yake cewa amma Idrisa fa inna Allaha awha ilayhi amma annabi Idris Allah madaukakin sarki yayi masa wahayi abinda ya gaya mashi anni arfa'u laka kulla yawmin mithla amali jami'i bani adam Allah yace mashi daga yau zani rika daukar aikin ka da zai rika zuwa gare ni gurgurdan aikin bani adam dukkanin su wato kai kadai aikin ka na alkhairi da zan yi sama da shi zuwa gare ni inji Allah to yawan sa da ladar za a kwatanta shi da yawan aikin bani adam duka da suke rayuwa a wannan lokacin abinda Allah ta'ala ya gaya ma annabi Idris kenan shi kadai za a bashi lada ta yawan aikin bani adam a fa ahabba an yazdadu amalan amma duk da haka kuma sai shi annabi Idris yaga cewa yana son ya ƙara aiki wato yayi aiki da yawa fahamalahu baina fa atahu khalilan lahu min almalaika Ka'abu al-Ahbar yace sai wani khalili nashi wato wani wanda suke yin dadi da shi a cikin mala'iku sai yazo gare shi fa qala lahu sai shi annabi Idris yake gaya ma shi wannan mala'ika da suke wato a tare yace mashi inna Allah awha ilayya kaza wa kaza Allah subhanahu wa ta'ala yayi wahayi gare ni abu kaza da abu kaza wato ya gaya mashi abinda Allah ya yi masa wahayi cewa zai rika daukaka aikin sa wato gurgurdan aikin da banu Adam suke yi na duk duniya sai ya gaya mashi haka shine fakallama li malakul mauti sai annabi Idris ya ce ma wannan mala'ikan kai magana da mala'ikan mutuwa fali akhirini ya jinkirta mani hatta azzadu amalan ta yadda zan kara aiki wato duk da wannan irin ta gomashin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mani kai magana da mala'ikan mutuwa kada ya jinkiri wato kada ya gaggawa wajen daukar raina domin na ina sha'awar in zama na kara aiki da yawa to shine riwayar ta ci gaba da cewa fahamalahu baina janahihi sai mala'ikan nan wanda ya gaya mashi abin da yake bukata sai ya dauke shi akan fukafukansa hatta sa'ada bihi ila sama har sai da ya je sama da shi falamma kana fis sama'i rabi'a kabul ahbar yace lokacin daidai da suka je sama ta hudu talaqahum malakul mauti munhadiran sai mala'ikan mutuwa ya haɗu da su daidai sama ta hudu su suna sun yi sama shi kuma yana safkowa shine munhadiran din fa kallama malakul mauti fil ladhi kallamahu fihi idrisa to shine sai wannan mala'ikan da yake tare da annabi Idris a wannan lokaci sai ya tsayar da mala'ikan mutuwa yana gaya mashi bukatar annabi Idris gare shi faqala sai shi mala'ikan mutuwa sai ya ce wa aina Idris to ina Idris din yake ne faqala huwa da ala zahari sai shi wannan mala'ikan da yake dauke da annabi Idris sai ya ce ai gashi nan a bayana gaya nan dauke nake da shi a bayana kala malakul maut sai mala'ikan mutuwa ya ce ajabu ai ni abun ne ya bani mamaki ya ce bu'istu wa qila li Allah ya aiko ni kuma ya ce mani ikbid ruha Idris fis sama'ir rabi'a ka je ka dauko ran Idris a sama ta hudu yace fa ja'altu aqulu kayfa aqbidu ruhahu fi sama'ir rabi'ati wa huwa fil ardi yace sai na zan ina haddasa ma raina cewa to ta yaya zan dauko ran annabi Idris a sama ta hudu bayan na san yana kasa sai haka za ta kasance fa qabida ruhahu hunaka sai mala'ikan mutuwa ya karbi ran annabi Idris a wannan guri to shine ka abul ahbar sai yace fa zalika qaulullahi ta'ala wannan shine ma'anar fadar Allah wa rafa'nahu makanan aliyya sai muka daukaka shi matsayi wanda yake madaukaki sai dai Ibn Kathir bayan yayo ruwayar wannan asar din Ibn Jarir al-Tabari Sheikhul Mufassirin ya kawo wannan asar din ta wata hanyoyin ma waɗanda ba wannan da Ibn Kathir ya kawo ba sannan Imam Salabi a cikin littafin Qisasul Anbiya shi ma ya kawo ta to amma Ibn Kathir ya ce wannan yana daga cikin Isra'iliyat wato yana daga cikin maganganu da ake samuwa daga ahlul kitab wanda su waɗannan labaru ko kuma maganganu Isra'iliyat annabi sallallahu alaihi wasallama yayi magana dangane da su yace hadithu an bani isra'ila wala haraj kwa iya yo wato jiyo labari daga mutanen da suka gabace ku babu laifi sai yace wala tusaddiquhum wala tukazzibuhum kada ku gaskata su sai in abinda suka faɗa muku ya dace da taku shari'a sai yace wala tukazzibuhum kada kuma ku ƙaryata su abinda wato shari'ar ku bata saba ba sun faɗa amma kuma ba ta cin karo labarin da suka gaya muku bai ci karo da abinda ke cikin shari'ar ku ba to anan ba za mutum ba zai ƙaryata ba ina fata an gane saboda me saboda su sun gabace mu da ta fuskar an dafta da ba su risala wato sako na littafi annabi Musa alaihi salam shi yake da Taura annabi Isa shi yake da Injila to kun ga waɗannan littafan sun gabaci alqur'ani kuma sun zo da wasu labarai da maganganu to ire-iren wannan abin da ake samuwa daga cikin Taura ko Injila shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada mutum ya gazgata su idan sun saba da nashi wanda yake cikin alqur'ani sannan kada ya kareta in ba su saba ba amma dai yace fa iya fada fa iya karanta babu laifi shi yasa mu ma muka karanta a ibnu abi hatim a cikin tafsirin sa ya kawo wannan asarin ta wata hanya daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas ya tambaye ka Abu al-Ahbar shine ya gaya mashi wannan abin da riwayar Hilal ibn Yasar yazo da shi sai dai a cikin ita wannan riwaya dake cikin tafsirin Ibn Abi Hatim yace sai ya kara da cewa lamma sa'alahu amma baqiya min ajlihi a wannan riwayar da ke cikin tafsirin Ibn Abi Hatim ta nuna shi mala'ikan mutuwar yace wannan abin da kake nema gare ni na in yi jinkiri ga annabi Idris ba horimi na bane wannan lamari ne na Allah subhanahu wata'ala to shine sai wannan mala'ikan da yake dauke da annabi Idris sai yace mashi to ka gaya mana me ya saura na ajalinsa gaya mana abin da ya saura wanda ya rage mashi kala sai shi mala'ikan mutuwa yace la adri hatta anzura ban sani ba sai na duba wato sai ya duba diwani wato takaddar da listin mutane da ajalin su yake a ciki shine yace ban sani ba hatta anzura sai na duba thumma qala sannan sai yace innaka tas'aluni ar-rajulin ma baqiya min umrihi illa qarfata ayni da ya dubo sai yace to kai mala'ikan nan kana tambaya ta dangane da mutumin da ba abin da ya rage na ajalin sa face kyaftawar ido saboda haka anan ne Allah ya umarni za a karbi rayuwar annabi Idris alaihi salam wannan zai nuna maka duk inda kake ba za ka guje mutuwa ba Allah ya ce aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda ku kasance Allah ya ce mutuwa za ta riske ku ko da ko kuna cikin gini wanda yake bai tsananin tsaro mutuwa sai ta riske ku akwai wata riwayar mai kama da wannan da take nuna cewa lalle fa duk inda ka je mutuwa sai ta kan maka kun san a karan farko mala'ikar mutuwa ana ganin shi lokacin da yazo daukar ran mutum gabanin annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake faruwa duk wanda za a dauki ransa to zai ga mala'ikan mutuwa fili zai ganshi zahiri zai zo a siga ta mutum a gurin sa wannan abun ya kasance har zamanin annabi Musa alaihi salam saboda riwayar hadisi wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yace lokacin da annabi Musa ajalin sa ya cika Allah ya turo da mala'ikan mutuwa ya dauki ransa sai ya zo a cikin gidan annabi Musa cikin kama ta mutum to shine sai mala'ikan mutuwa yake ce ma annabi Musa ajib rabbak karba kiran ubangijinka to shine annabi Musa sai ya maru wannan mala'ika malamai suka ce saboda annabi Musa bai san cewa mala'ikan mutuwa bane kuma wasu suka ce koda ya sani yadda ya zo mashi baktakan haka to dole ne ko kai ne sai kai wani yunkuri kana cikin gidanka kawai ka ga mutum ya ce an saki ran ubangijinka wato zai kashe ka to irin wannan aka yi ma annabi Musa to wannan sai ya sanya dama kun san annabi Musa yana da saurin fusata muna tunawa mutumin nan da suna fada tsakanin shi da bakifli da dan kabilar banu isra'il da dan kabilar fir'auna ana fada annabi Musa rabo fa yaje amma yana yin bugu aka mutu sai fa wakazahu Musa faqaba alaihi to shi yasa shi kanshi annabi Musa daga cikin dalilan da ya sanya yace Allah ya hada shi da annabi Haruna har da sauran kushinsa saboda ya san in har yaje gurin Fir'auna da wannan dagawar ta ta to karshe Fir'auna zai yi kokarin nuna dagawa to shi kuma ba zai iya jura ba to shi yasa a cikin addu'o'insa yake cewa al-rabbi sharh li sadri Allah ka yalwata mani kirjina wato ka bani ikon dauke dukkan wani abin da zai zo daga Fir'auna to annabi Musa haka yake wannan sai ya sanya a ya mara mala'ikan to karshe har idan mala'ikan ya tsiyaye annabi Musa ka karfa ne ai ba a mantawa lokacin da yaje Madian din nan ba rijiya ya tada ana jan ruwa ba an ce rijiyar fa bude ta kanshi sai an tara mutane gommai kafin su iya budewa haka gugan da ake jawo ruwa shi kanshi mutum ɗaya baya iya jawowa amma shi kadai ya bude rijiyar ya jawo ruwan shi yasa ai ƴan matan nan da suka je suka yi mashi sheda da cewa ƙawiyun ne ko aminu sai ka karfa ne kuma yana da amana sun ce annabi Musa mutum ne wanda yake ba fari bane kamar larabawa yana da duhu sannan kuma yana da karfi na jiki saboda haka annabi Musa da ya bi wannan mutum wato mala'ika da ya je a siga mutum ya ce a jib rabbak sai ya mare shi har idan sai ɗaya tsiyaye to shine wannan mala'ika sai ya koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala sai ya ce ya Ubangiji bawanka fa baya son mutuwa annabi Musa baya son mutuwa to shine Allah ta'ala ya ce to koma gare shi ka ce mashi ya dora hannunsa tafin hannunsa akan bayan bujiminsa Allah ya ce duk abin da hannunsa ya rufe na gashi to yana da shekaru kwatankwacin su sai ko ka san gashi nawa zai rufe ko ya tsade gashi nawa zai rufe balantana hannu to abinda aka ce a dawo a gaya ma annabi Musa kenan to shi ne da a wannan mala'ikan mutuwa ya dawo ya gaya ma annabi Musa malami suka ce a lokacin sai ya fahimci haka din ne daga cikin mutuwa ce mala'ika ya ce to ka ji abinda ubangijinka ya faɗa annabi Musa sai annabi Musa ya ce summa maza to bayan wannan zaɓin sai wani kuma sai mala'ikan ya ce al-mautu sai fa mutuwa to sai annabi Musa ya ce al'ana ya rabbi a dauki ran a yanzu sai aka dauka to wannan malamai suna cewa wannan yana daga cikin dalili da suke nuna dabi'a ta dan adam yadda baya son mutuwa adam baya son mutuwa bi yadda ya kai ga aikin kware da alheri to zaka ga baya son mutuwa sai dai in ta kama dole dan adam baya son mutuwa kamar yadda sayyidatuna Aisha Allah ya kara mata yarda take cewa ya rasulullah kulluna nakrahu al-maut dukkaninmu ba ma son mutuwa zamanin da suka gabata abin da ke faruwa kenan mala'ika yana zuwa cikin kamatan mutum kuma wanda za a dauki ran sai ya gane cewa fa wannan mala'ika ne ya zo daukar rai to an ce a zamanin mulkin annabi Sulaiman bayan wafatin annabi Dawud alaihi wassalatu wassalam ina ji wannan riwayar ana jingina ta zuwa ga Abdullahi dan Abbas sai mala'ikan mutuwa ya zo a fadar annabi Sulaiman alayhi salam da ya zo a fadar annabi Sulaiman akwai ɗaya daga cikin fadawan annabi Sulaiman alayhi salam sai ya zama mala'ikan mutuwar tun da ya zo fadar nan babu wanda yake kallo sai wannan ba fadar na annabi Sulaiman to daga fadar nan duk lokacin da ya daga idansa sai ya ga fa mala'ikan mutuwar nan shi yake kallo kuma an san shi kowa ya san shi wannan fa mala'ikan mutuwa ne duk sanda ya daga ido sai ga sun yi ido huɗu da shi to ana nan zaune kawai sai mala'ikan mutuwan ya tashi ya fita fada sai tafiyarsa to bayan ya fita sai wannan ba fadan sai yake ce ma annabi Sulaiman shi fa gaskiya ya tsorata ya ga cewa duk sanda ya daga ido mala'ikan nan shi yake kallo saboda haka shi gaskiya abin da yake so a taimake shi shine a sanya iska ta dauke shi ta kai shi cana don binin su saboda gaskiya yana tsammana akwai matsala saboda haka a kai shi cana shikenan annabi Sulaiman yayi kokarin bashi hakuri dai yace shi dai abinda za a yi mashi kenan a kai shi cana wato yana son ya gudu kenan to shine annabi Sulaiman ya umurci iska ta dauke shi da kai shi tana aka kai shi to ba a dade da kai shi tanan ba sai mala'ikan mutuwa ya kuma dawowa a fada to shine sai annabi Sulaiman alaihi salam yake ce ma mala'ikan kai ka razanar da ɗaya daga cikin fadawan mu ya ce duk sanda ya daga ido sai ga shi take kallo ya ce karshe dai ya sa iska ya ce a taimake shi iska ta dauke shi ta kai shi tana to shine sai mala'ikan mutuwa sai yake cewa to aini wannan kallo da nake mashi kallo ne na mamaki yace zaman nan da nayi Allah ya mani umarni in dauki rayuwar sa a tana yace to wannan kallon da nake mashi kallo ne na mamaki gashi dai annan a fadarka yau har ya tashi ya tafi tana in je sai in dauki ransa yace fitan nan da ka ga nayi tanan nan da fa dauko ransa ina zuwa sai na sar da shi can to wannan shine ajali shi yasa zaka ga haka rayuwar dan adam take in dai har ajalin ya zo sai an tafi akwai wanda za ka ga kaga shi ajalin yake ta kiransa sai ka ga an ce mutum ya shirye wata tafiya yana son zai tafi ana wani dan Allah ka yi hakuri yana tafiyan nan fa ba isa hana ta ba sai an yi ta karshe sai dai a dawo da gawarsa to ajalin da yake ta bibiyar sa to haka yake abin dai fata shine duk yadda zai zo ajalin duk sanda zai zo a samu mutum yana da imani da kuma aikin kwarai saboda haka mutuwa ba ita ce abin tsoro ba a mai mutum zai je ya tarassin yayi wani aiki da zai amfane shi a goban ko ku bai yi ba Allah ya sa mu cika da imani akwai wata ruwayar ta uku wadda ita ma an jingina ta ga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda dangane da sha'anin shi annabi Idris alaihi salam Abdullahi dan Abbas yana cewa inna Idrisa kana khayyatan annabi Idris alaihi salam ya kasance wato mataki wato shi sana'a shi kenan ta saka sai yace fa kana la yazruzu ibrazatan illa qala subhanallah aka ce bai annabi Idris ya kasance bai saka wani zare ba ya sa allura ko abin da yake amfani da shi wajen saka yahuda yadi ko ya targaba zare wajen saka face ya ce subhanallah lokacin da zai yi wannan saka wato duk huda ɗaya ta zare da zai sa sai ya tasbihi tare da ita sai Abdullahi dan Abbas ya ce fa kana yamsi hina yamsi sai ya kasance yana yin yammaci idan yamma ta yi walaysa fil ardi ahadun afdalu amalan minhu babu wani daga cikin halittu da yake da aiki na alheri irin nasa saboda me saboda shi masaki ne amma allura duk hudar da zai yi sai ya ce subhanallah sai ya zama a duk duniya a lokacin ba in yamma ta yi babu wanda zai tara aikin alheri da yawa irin nasa sai shi Abdullahi dan Abbas sai yi da ambatan wacan kissar da muka karata a baya Allah ya ce wa rafa'nahu makanan aliyya muka ɗaukaka shi matsayi wanda yake maɗaukaki wasu daga cikin malamai kamar Ibn Abi Nujayh daga Mujahid yana cewa wannan ayar ma'anarta shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka annabi Idris zuwa sama ta hudu kamar yadda ya ɗaukaka annabi Isa alaihi salam ba tare da ya mutu ba wato Mujahid Ibn Jabir yace ma'anar ayar da Allah ya ce ya ɗaukaka shi matsayi maɗaukaki shine Allah ya yi sama da shi kamar yadda ya sama da annabi Isa wasu daga cikin malamai sun ce sama ta shida ce yake ba sama ta hudu ba amma dai mafi yawancin malaman tafsiri daga ciki har da Shaykhul Mufassirin da Ibn Kathir Ibn Athiyya a cikin tafsirin sa Al-Muharrar Al-Wajiz Allah ya masa rahama suka ce wannan ayat tana nufin Allah subhanahu wataala ya daga annabi Zakariya zuwa sama ta hudu domin nuna girman sa da kuma daukar sa da irin matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata duniya da lahira. Sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim. Sannan sai Allah ya ce ulaika allazina an'ama Allahu alaihim, waɗancan su ne waɗanda muka yi Allah ya yi ni'ima gare su, minan nabiyina, na daga cikin annabawa, min zurriyyati adama, daga zuri'ar annabi Adam, wa mimman hamalna ma'a nuhin, da kuma waɗanda muka ɗaukaka ko kuma muka ɗauka tare da annabi Nuhu a cikin jirgin ruwa, wa min zurriyyati Ibrahim, da kuma zuri'ar annabi Ibrahim, wa Isra'il, da kuma zuri'ar annabi Yaqub, shine Isra'ilu, wa mimman hadaina, da kuma waɗanda muka shiryar wajita baina, muka zaɓe su. Allah ya ce idza tusla alaihim ayatul rahmani, in lokacin da aka karanta masu ayoyin Allah mai rahama, kharu sujjadan, sai su faɗi suna masu sujjada, wa bukiyan suna masu kuka. To Allah maɗaukakin sarki yana faɗa a cikin wannan aya cewa waɗannan annabawan da aka lissafa a baya, ba ma su kaɗai ba, da sauran annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a ban ƙasa, cikin waɗanda aka ambata a wannan surar da waɗanda ba a ambata ba, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce minhum man qasasna alayka min qabl wa minhum man lam naqsus alayka wa kallama Allahu Musa taklima. Daga cikin annabawa Allah ya ce akwai waɗanda minhum man qasasna alayka, daga cikin su akwai waɗanda muka baka labarin su, wa minhum man lam naqsusum alayka, kuma daga cikin annabawa akwai waɗanda bamu gaya maka su ba. Wa kallama Allahu Musa taklima, Allah subhanahu wa ta'ala yayi magana da annabi Musa. Saboda haka ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina, ba wai suna tsayawa bane kadai a annabawan da Allah ya lissafta a cikin wannan sura, a dukkan annabawa sune allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina, kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa a cikin tafsirin sa, yace ha'ula'in nabiyuna wa laysa almaradul madhkurina fi hadhihi surati faqat. Ibn Kathir yace waɗannan annabawan da Allah yake magana a cikin wannan ayar ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina, sai yace wa laysa almaradu almadhkurina, ba wai kawai ana nufin annabawan da aka ambata a cikin wannan surar ba, ba su kadai ake nufi ba, yace bal jinsul anbiya'i alaihimus salam, ana nufin dukkan jinsin annabawa, domin wannan gabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce minan nabiyina, wannan mimun din malamai suka ce li bayanin jinsi, ta zo ne saboda ta yi bayanin jinsi na wasu kategori na mutane waɗanda su ne annabawa. Ina fata an gane, ba wai ana nufin wasu banda wasu ba, ni'ima dai ta ƙarshe da Allah zai yi ga bawa, ba kamar Allah ya bawa mutum annabta, ba kamar Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa mutum annabta, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a wata sura, Allah ya ce wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina washuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah ta'ala ya ce wa man yuti'i Allah, duk wanda ya yi ma Allah da'a, wa rasul kuma ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama da'a, sai Allah ya ce fa ulaika ma allazina, waɗannan masu ɗa'ar su ne waɗanda suke tattare da ma'allazina an'ama Allahu alaihim, tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima gare su. To sai Allah ya fara lissafin su waye ya yi ma ni'ima, sai Allah ya ce minan nabiyina, sune lamba ta farko daga cikin annabawa wasiddiqina da siddiqai wasalihina da wa shuhada da shahidai wasalihin da salihan bai sai Allah yake ufaulai afa hasuna ulaika rafiqa ma dalla da wannan tawaga to kaga anan a wannan ayar ta nuna waɗanda suke shiga cikin wato mafiya riskar ni'ima ta Ubangiji su ne annaba shi yasa a wannan ayar Allah ya fara kawo su to kuma da yawa daga cikin annaba wannan da Allah ya ba mu kissar su a wannan sura ta Maryam Allah ya hada musu da yawan su ya hada musu darajar nan guda biyu darajar nubuwa da ta siddiqantaka dangane da annabi Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahu kana siddiqan nabiyya haka nan dan shi annabi Isma'il shi ma haka Allah ya kira shi ko shi sadiqar wa'adi ne wa kana rasulun nabiyya kaga shi ma siddiqataka ta hito a ciki sannan annabi Musa ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce innahu kana siddiqan nabiyya wato annabawa ne kuma suna da matakin siddiqantaka malamai sun ce daga annabta matakin da Allah zai yi ma kyauta zai yi ma bawan sa kyauta shine matakin siddiqantaka shi yasa ma mafi yawancin annabawa an hada musu biyu ne kamar yadda muka gani a wannan surai akwai kuma wasu daga cikin bayan Allah su Allah yana ba su siddiqantaka ne ba tare da annabta ba kamar annabi Isa shi ma siddiqi ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa shi da mahaifiyarsa siddiqai ne ya ce kana siddiqan ko ya kula na ta'am ya farkon ayat take ne to in mun tuna ma faɗa ko gaba insha Allah amma dai annabi Isa shi ma banda kasancewar shi rasul kuma nabi siddiqi ne wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulana ta'am idan yake sai in kawo Allah yake mahaifiyarsa siddiqa ce tana da matakin siddiqantaka kuma sun kasance suna cin abinci a kaga wannan ya nuna Maryam alaihi salam siddiqa ce sannan sayyidina Abubakar shi ma siddiqi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi miraji ya faɗa ma al'ummarsa ta Qurayshawa cewa Allah ya yi tafiya da shi daga masallaci mai alfarma zuwa Baitul Maqdis daga nan kuma an yi tafiya da shi zuwa sama ya an so sallah suka yi ta ƙayyata shi suna cewa ba zai yiwu ba da yake da daddare ne ya yi ba da labarin wato wayewar gari ya ba da labarin abinda Allah ya yi da shi na mi'raji to shi ne tun da sassafe aka haɗu da sayyidina Abubakar domin a jefa mashi shakka a cikin zuciyarsa a kan imanin da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam mushrikai suka ganshi suka tare da shi ka san dama in ka yarda da mutum ka yi imani da shi ka amince masa to waɗanda ba su yarda da shi ba su yi imani da shi ba duk lokacin da aka samu wani abu na gefe ta ɓangarensa to za a yi ƙoƙarin a je a nuna maka fa kai da ka ce ka yi imani da shi to kaga abin da ma yake yi dan kai ma a raba ka da imanin da kai da shi ina fata an gane to irin wannan ne Qurayshawa suka so su yi masa sayyidina Abubakar suka tare da shi suka tare shi cewa kaji abinda mutumin naku yake cewa wai an yi tafiya da shi daga daki mai alfarma dakin Ka'aba an tafi da shi har Baitul Maqdis tafiyar da sai an kwashe wata kafin mutum yayi yace wai shi an yi tafiyar da shi a wani tashi ma na dare sun faɗa mashi haka ne dan shi ma ya ji a ransa ai annabi ƙarya yayi to shine sai sayyidina Abubakar yake cewa ai ku ba ku sani ba ne mu mun gaggata shi a cikin abin da ya fi wannan girma ma yace dan haka me zai hana mu gaggata shi cikin wannan abu menene abin da muka gaggata shi a ciki da ya fi wannan labarin da ya bada girma ya ce ya zo ya gaya mana cewa shi ɗan saƙo ne daga Allah annabi ne daga Allah muka yarda muka gaggata shi muka imani da shi to yanzu dan ya zo ya ce an yi tafiyar dare da shi daga ɗaki mai alfarma zuwa Baitul Maqdis sai zama abin magana kuma har mu gagara gaggata shi to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji abin da ya faru tsakanin sayyidina Abubakar da Qurayshawa daga lokacin annabi sai ya ce sayyidina Abubakar Siddiq ne shi daga nan wannan suna ya bi shi siddiq siddiq mai gazgatawa mai gazgatawa saboda haka daga cikin siddiqai akwai sayyidina abubakar sannan akwai sayyidatina aisha Allah ya kara mata yarda daya daga cikin iyayen mu'mine matar annabi sallallahu alaihi wasallama ita ma siddiqa ce sannan malamai sun ce asiya a matar fir'auna ita ma siddiqa ce da sauran waɗanda ake ambato ko da ko bamu ambace su ba Allah shine mafi sani mal masihu wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulana ta'am yawa ita ce ayat da nasu in kawo a dazu saboda haka Allah subhanahu wataala yace wanda yayi ma Allah da'a yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a zai kasance tare da waɗanda Allah yayi ma ni'ima suwaye Allah yayi ma ni'ima sai yace cikin annabawa da siddiqai da shahidai da salihai sai Allah ya ce duk wanda ya kasance a cikin wannan tawagar madalla da kasancewar shi a cikin su to kuma idan har mutum baya daga cikin annabawa baya daga cikin siddiqai baya daga cikin shahidai to zai iya neman taimakon Allah wajen ya kasance cikin salihai ya za a yi mutum ya kasance cikin salihai Allah ya faɗa shine wa man yuzillahu war rasul da aka faɗa a gaba farko ba yadda za a yi mutum ya zama cikin salihan bayi sai ya zama yana ma Allah da'a yana ma annabi sallallahu alaihi wasallam da'a sannan ne zai kasance cikin salihai to ko iya nan mutum ya zama ya kasance a cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya mubawa alkawarin cewa zai kasance tare da wannan tawagar ta annabawa da siddiqai da shahidai da kuma salihan bayi dalilin sabkar wannan ayar shine wani mutum ne saboda yadda yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam kauna ta hakika daga cikin sahabbai aka ce saboda tsananin kauna da yake ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasa kwanciya bacci wani dare sai ya kwanta sai ji ba ya iya bacci wato yana ganin yanzu fa gashi a gidansa amma annabi shi ma yana nashi gida ba ya iya jurar su rabu da annabi sallallahu alaihi wasallam abun yana damunsa aka ce kawai sai ya fito ya bude gida ya je ya kwankwasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kofa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bude kofa ya fito yace lafiya yace kaji kaji ya rasulullah yace ya rasulullah anan duniya muna tare da kai ka ja mu sallah mu bika kai mana wa'azi mu saurari kalmominka mu ganka da idan mu sahabin ne yace ya rasulullah idan alkiyama ta tsaya annabi kana matsayi wanda mu ba mu isa ma mutum maka ba saboda haka gani ma naka sai mana wahala yace annabi wanda ne yake damuna wannan mutumin bai rufa baki ba sai Allah ya saukar da wannan ayar wa man yuzillahu war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa wato kamar ayar ta ce kai dai kai ma Allah da'a kai ma annabi biyayya kuma ka ci gaba da san annabi sallallahu alaihi wasallama zaka kasance tare da su waɗanda kake so din nan a gobe alkiyama Allah subhanahu wataala ya azurta mu da yi ma Allah da'a da yi ma annabi sallallahu alaihi wasallama biyayya da kuma yi ma wato magabatan mu waɗanda Allah subhanahu wataala ya tsora su a matsayin shugabannin mu yi masa da'a a cikin abin da Allah bai haramta ba wanda shi ma yana daga cikin abin da Allah ya tsora mu mu'minai cewa su bayan da'a ga Allah wanda ita ce gaba sai da'a ga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan sai da'a ga ulil amri kamar yadda Allah subhanahu wataala yace abiullaha wa abiur rasul sai yace wa ulil amri minkum saboda haka mutum mu'mini da'a shi ga Allah da annabi ba ta cika sai in ya zama yana yi masa shugabannin sa da'a cikin abin da ba saban Allah ba kaga irin wannan bijirewar yanzu da muke gani ana samu da fito na fito da zage-zage da kiran mummunan tanabi da alkaba'i ga shugabanni wannan ba karantarwa addini bace annabi sallallahu alaihi wasallam tayi kuji ku yi da'a ga shugabanni ko da kuwa an shugabantan muku da bawa baki irin dan kabar dan kasar Habasha annabi yace kuji shi ku yi mashi da'a muddin dai umarnin da yake muku bai ci karo da na Allah da na annabin Allah ba kuma ko shugaba ya lalace ai ba tsinuwa da la'anta ba da mummunan fata ke gyara shi. Allah in har baka iya addu'a to kai shi kana bakinka, in har baka iya yi liwa mu ce shi shugabanni babu lalatacci a cikin su ba, akwai waɗanda ba su kyauta ma kansu ba su kyauta ma al'ummarsu, ba wanda ya taba cewa ba shugabanni 100% ko menene na kirki suna yi. To amma dai bacin da zagin da la'antar ba gyara yake kawo ba, da gurɓata lamarin ma yake yi, da dalalata abin yake. Kuma inda za mu bincika tarihi, ai mulki na kama karya da mulki na rashin imani ba fa a yanzu bane ya fara. Tun ma Annabi sallallahu alaihi wasallam bai dade da wafati ba aka fara samun irin wannan. In nace bai dade ba, ina nufin bayan wucewar khalifofinsa shiryayyu. Duk wanda yake so ya je bincika tarihin Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, ya je ga irin aika-aikar da ya rika yi, wallahi na tabbata duk shugabanni duk zaluncin da suke ba wanda zai iya abin da Hajjaj ya yi. Suna cewa daga cikin irin abin da ya na zalunci, da yake kun san shugabanni a lokacin su ne shugabanni kuma su ne jagororin addini, suke ba da sallama, suke hutuba. Aka ce akwai lokacin da zai hau minbari yana hutubar juma'a, kawai zai hango wasu mutane a cikin sahu, ya ji kawai a ransa so yake a raba su da duniya, ya yi umarni a kulle masa kai. Aka ce akwai lokacin da yake hutubar juma'a sai ya tsawaita, wani sai ya ɗaga hannu ya ce lokaci fa ya ja, ya sa aka tare mashi kai. Kunga daga cikin sunna Annabi sallam ya nuna cikin hutubar juma'a ba a tsawaita ta, sallar ita ake tsawaitawa kamar yadda hadisi suka tabbata. Sallar hutubar juma'a ba a tsawaita ta, sallar ita ce ake tsawaitawa. Ina fata an gane. To wannan bawan Allah sai ya ɗaga hannu don ya tunatar da shi waccan sunnar ta Annabi sallallahu alaihi wasallama, amma kuma hakan sai ya zama mashi ajalinsa. To yanzu dan Allah cikin shugabanninmu suwaye suke irin haka nan? Ko zarge-zargen da ake ana cewa ai akwai waɗanda suke da sa hannu wajen kashe-kashe da kama mutane a karɓi kuɗin fansa don suna amfana da abin, ko waɗannan zarge-zargen ai kun ga ba fitowa suke kiri da mu su yi ba, sai dai a laɗe bayan labule in har ta tabbata ana yi ɗin. To kaga yadda abin ya lalace, ba za ka iya kwatanta shi da wannan. Ba wai muna wannan maganganun ba ne don mu nuna abin da shugabannin suke na rashin kyautawa daidai suke. Abinda ya sa muke wannan magana saboda mu nuna su in kun kasa tafke nauyinsu, to mu mu tafke nauyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mana. Kamar yadda yake a cikin Sahih Muslim, wani mutum ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya Rasulullah, in Allah ya jarrabe mu da miyagun shugabanni me wasiyar ka gare mu? Annabi sallallahu alaihi wasallama ce addu alaihim haqqahum, wasiya ta gare ku ku ba su haƙƙinsu, ku kuma ku nemi naku haƙƙin a gurin Allah. Kaga Annabi ba tayi mutum ya fito social media ba, ko ya fito gidan talabijin, ko ya je a jarida ya yi zagi ya yi cin mutunci, ba haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba. Sannan kuma wasu masu jin daɗin wannan abu fa da ake yi, wallahi su kansa abu zai kome gare su ne. Tunda yanzu duk wani wanda za a ce ga shugaba, wannan fa ba wai sai shugabanni na siyasa ba, da shugabanninmu na sarauta, da shugabanninmu na siyasa, da shugabanninmu na addini, na'am duk ɗan adam ta da yake bai cika gun ba in ji Bahaushe. Saboda kowane ɗan adam da ka gani yana da gefe, ba a ce wai gaba ɗaya ba yadda za a yi mutum ya zama shugaba sai in ya kasance wanke tatas baya da ko bai da wani abu na matsala, ba wanda yake haka. To amma abinda ake so mutum in ya tashi shi ne ya duba shin alkhairin shi fi ya ko sharrinsa. Idan har yana da alkhairi wannan shugaban, alkhairinsa sai ya cece shi a gurinka. Amma akwai mutanen da fa su so suke yi ba yadda za a yi shugaba ya kubuta a gare su sai in ba shi da laifi koya yake. To ta ko shi ɗin mai son haka, shi ɗin ma ba shi da laifin ne? Yana da laifin shi kan shi a rayuwarsa. In ka kalle shi sai ka ga to guri kaza fa yana da matsala iri kaza, guri kaza yana da matsala iri kaza. Amma kuma shi so yake wai wanda zai mallake shi ko zai yi mulkin sa dole sai ya zama kaman kamar ba annabi ma'asumi wanda hakan ba zai yi ba kuma annabi ya ce ku ba su haƙƙin su ko kuma sai ku nemi haƙƙin naku a gurin Allah saboda haka shi shugabanni magana ta gaskiya a yanzu matsaloli gare su tsari na san zuciya da rashin muhimmanta abinda suka rantsa da shi ma a constitution na ƙasa cewa za su kare rayuka za su kare jina ne za su kare dukiyoyi za su kare mutunci duka wannan da yawan suna take wannan alkawari da suka ɗauka sannan kuma batun nauyi da ƙasa ta yi da ake cewa kayayyaki sun yi tsada babu abinci babu kaza babu kaza duk yadda ka so ka wanke waɗannan shugabannin ba za su fita ba duk da mun san cewa shugaba ba haƙƙinsa ba ne ya ce zai ciyar da kowa abinci sai dai in a yarjejeniya dokar ƙasa akwai wannan a ciki sai in a dokar ƙasa ta ce shugaba daga cikin haƙƙoƙinsa sai ya ciyar da kowa to idan aka yi yunwa to akwai laifinsa ina fata an gane amma in ya zama ba wannan a cikin doka ta ƙasa cewa zai ciyar da kowa akwai dai batun cewa zai samar da yanayi mai kyau yadda al'umma za ta samu abinci to anan ma in bai samar da yanayi mai kyau din ba da za a samu abincin to anan sai a zarge shi ina fata an gane ya kamata al'umma ta fahimci wannan Allah subhanahu wataala ya shiryar da shugabannin namu mu ma kuma ya shiryar da mu zuwa ga abin da yake daidai a saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bishara ga wannan bawan Allah cewa ka je ka ci gaba da biyayya ga Allah da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da soyayya ga Allah da soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka yi aikin kwarai Allah zai hada ka da mu a lahira shi ya sanya sayyidina Anas ibn Malik Allah ya kara yadda gare shi wata rana ya ce ina muna cikin masallaci na annabi sallallahu alaihi wasallam an gama sallah za mu fita daga masallaci ni da annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai wani mutumin kauye ya tare mu a bakin kofa sai ya ce ya rasulullah mata sa'a wannan mutum sai ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi yaushe alkiyama za ta tsaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi ma a adin salaha wanda tattali kai dogon alkiyama in ka zo kana tambaye alkiyama to mi kai ai shine mai muhimmanci ko ba wai yaushe za ta tsaya ba mi kai domin ta to shine sai mutumin nan ya ce ya rasulullah ma adinta laha min kasarati salatin wala sadaqa kini ya rasulullah ban yi mata wani tattali ba na yawan sallah ko yawan azumi ko yawan sadaka sai ya ce walakin ahabballahu wa rasuluhu sai dai abinda na sani ina son Allah da manzon Allah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce anta ma aman ahbabta in alkiyama ta tsaya kana tare zaka kasance da waɗanda kake so ba kana sa annabi ba sallallahu alaihi wasallam to zaka kasance tare da shi to sai sayyidina Anas ibn Malik yake cewa fa ma farihna ba wata kalma da take faranta mana rai in mun tuna ta kamar wannan kalmai da annabi ya faɗa wa mutumin can fa anta ma'a man ahbabta nan mai lahira zaka kasance tare da waɗanda kake so saboda haka shi yasa musulmi ya ƙara ƙaimi wajen ƙarfafa soyayyar shi da Allah da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam domin in lahirar ta kama wannan soyayyar da kake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ta tashi haka nan ba zaka kasance tare da shi sai na ana take cewa ba abin da yake mana daɗi in fa ce mutuna cewa annabi ba ya ce mana mutum zai kasance tare da wanda yake so Anas Allah ya ƙara masa da ya ce mu mun san muna san annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa muke jin daɗi kenan za mu kasance tare da shi to shine sayyidina Anas yake cewa Allah ka shaida muna san ka ya Allah muna san annabi sallallahu alaihi wasallama sayyidina Anas yace muna san sayyidina Abubakar muna san sayyidina Umar yace koda kuwa ba mu yi aiki irin nasu ba yace Allah ka tashe mu da waɗannan bayan Allah ranar lahira mu ma muna roƙon Allah ya tashe mu da waɗannan bayan ranar gobe alkiyama saboda haka Allah subhanahu wataala ya nuna cewa ya wato ulaika waɗannan annabawa da aka ambata a cikin wannan sura ta Maryam da ma waɗanda ba ambace su a wannan sura ba an ambace su a wata sura daban da ma waɗanda Allah bai ambace su ba a cikin alqur'ani kuma annabawa ne Allah yake su ne allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina su ne waɗanda Allah ya yi musu ni'ima daga cikin annabawa to sai Allah yake kakkasa annabawan gida-gida zuri'a-zuri'a sai Allah yake min zurriyyati Adam akwai annabawa da suka fito ta zuri'ar annabi Adam to malamai kamar Ibn Kathir da Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir Tabari alaihi ma rahmatullah a cikin tafsiransu suka ce yadda ka san gida-gida da Allah ya yi na annabawan nan da ya ce min zurriyyati Adam akwai annabawa da Allah ya fuddo daga zuri'ar annabi Adam sai Ibn Kathir da Ibn Jarir suka ce shi ne annabi Idris alaihi salam domin shi ne za a iya alakanta shi da annabi Adam kai tsaye in ba a manta ba mun ce yana ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi Adam to shi ne min zurriyyati Adam wato daga zuri'ar annabi Adam alaihi salam akwai annabi Idris sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mimman hamalna ma'a nuhin da kuma waɗanda muka ɗauka tare da annabi Nuhu a cikin jirgin ruwa malaman nan suka ce shi ne annabi Ibrahim alaihi salam da ƴaƴan nan nashi annabi Isma'il da annabi Ishaq da annabi Yaqub su ne waɗanda Allah yake nufi da ya ɗaukaka su tare da annabi Nuhu to lokacin da aka yi tsufa annabi Ibrahim baya nan tunda annabi Ibrahim yana ɗaya daga cikin jikoki ne na annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda muka sani annabi Nuhu shine farkon manzo a bankasa shine farkon manzo ba annabi ba ina fata an gane a tazarar da ke tsakanin annabi Adamu da annabi Nuhu shekara 2000 ne kamar yadda riwayar Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya tabbatar sayyidina Abdullahi dan Abbas yana cewa kana baina Adam wa Nuhin asharatu qurunin kulluhum ala al-islam yace ya kasance tazarar da ke tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu asharatu qurun karni 10 shi kuma karni duk shekara 100 shike yin karni daya to in an ce karni 10 kaga shekara nawa kenan shekara 1000 annabi sallallahu alaihi wasallam yace kulluhum ala al-islam shekara 1000 nan an yi ta a cikin musulunci babu kafirci a lokacin tun daga annabi Adam har annabi Nuhu ba a san kafirci ba duk musulmi ake duk duniya musulmi ake sai dai kuma koda ana musulmi bai hana sabo ko musulmi zai iya sabo ai shi yasa saboda saban Allah ne da musulmi suka yi a lokacin aka turo da wa annabi Idris ina fata an gane shi yasa kun ga annabi Idris annabi ne ba manzo ba tunda dama malamai sun ce manzo shine musulman da aka aiko a cikin al'umma kafira ya kira ta zuwa ga musulunci ina fata an gane saboda haka a wannan shine tazarar da ke tsakanin annabi Adam da annabi Nuhu to bayan annabi Nuhu ya wato lokacin da annabi Nuhu daidai da za a aiko shi sai mutane suka kama kafirci da bautar gunki kamar yadda suratu Nuhu ta bayani Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yaquta wa nasra waɗannan mutanen biyar mutane ne salihai waɗanda suka rayu gabanin zuwan annabi Nuhu alaihi salam to bayan sun aikata kirki a rayuwarsu sai suka rasu to sai al'ummomin su suka ce ya kamata su yi wani abin da zai tsare tarihin waɗannan mutane kada a manta da su sai suka ce to me za a yi sai suka ce to su haɗa butun-butuninsu domin a riƙa tunawa da su in an gani ina fata an gane to sai suka haɗa gumakansu to bayan waɗanda suka yi wannan aiki sun wuce sai jikokinsu sai Iblis ya zo a cikin siga ta mutane sai ya gaya masa cewa fa waɗannan mutanen su kakanninku suke bauta tamawa don haka ku ci gaba da bautarsu wannan shi ne asalin bautar gunki a doron duniya kuma ya zo ne ta hanyar girmama mutanen kwarai shi yasa girmama mutanen kwarai hanya ce da take in ba a yi hankali ba hanya ce da take sanyawa a kauce mata barkin Allah subhanahu wataala. To daga nan ne wannan hadisa da ta faru, sai Allah ya aiko da manzon farko shine annabi Nuhu alaihi salam. To shi kuma annabi Nuhu da ya zo ya kokari wajen kiran mutane zuwa ga Allah, ya raba su da bautar wannan Allah, karshe dai ba a imani da shi ba, karshe har ya kira tsufana yayi addu'a cewa Allah ya halakar da kowa. Allah kuma ya anshi addu'ar sa, Allah ya halakar da duniya a lokacin daga wannan ruwan ba wani mai numfasawa a ban kasa sai fa wanda yake cikin jirgin ruwa annabi Nuhu. Duk wanda ke numfashi a ban kasa Allah ya halakar da shi sabili da wannan ruwan. To shi yasa annabi Nuhu ake kiran shi da Abul Bashar Sani, baban mutane na biyu. Annabi Adam shine Abul Bashar al-Awwal, baban mutane na farko. To shi kuma annabi Nuhu shine Abul Bashar Sani, baban mutane na biyu. Domin tsatsan annabi Adam gabaɗaya ya ƙare sai ta hanyar ruwa, sai ta tsatsan shi, domin zuri'a ta ne kadai suka wanzu a cikin wannan jirgin ruwa. Ina fata an gane. To kaga kamar wata sabuwar, wani sabon generation ne na mutane. Annabi Adam tun daga kanta har zuwa annabi Nuhu wani generation ne na mutane, daga kansa kuma aka halakar da kowa sai zuri'ar ruwa annabi Nuhu. Shi yasa Allah ya ce wa ja'alna zurriyatahu humul baqin, muka sanya zuri'ar sa shi iya shi kadai annabi Nuhu su ne suka yi saura, amma duk wanda ba zuri'ar sa ba Allah ya halakar da shi. Musamman da ma malamai sun ce zuri'ar sa su ne suka yi imani. To kaga ta tsuran shi ne za a yi taihuwar mutane kuma a abun nan. To me yasa aka ce wa mimman hamalna ma'a Nuhu, da kuma waɗanda muka ɗauka tare da Nuhu a cikin jirgin ruwa? Sai Ibn Kathir da Ibn Jarir suka ce akwai annabi Ibrahim da ƴaƴan nan nasa. Abin da yasa suka ce haka, domin su kansu annabi Ibrahim da zuri'arsa ai sun fito ta tsatsan shi annabi Nuhu alaihi salam. Saboda haka wannan dalilin ne yasa suka ce su ne wa mimman hamalna ma'a Nuhin. Sai Allah ya ce wa min dhurriyyati Ibrahim, da kuma zuri'ar annabi Ibrahim alaihi salam. Kaga an kuma ambatan shi, zuri'ar annabi Ibrahim su ne tun daga kansa har zuwa annabawan da suka bi masa baya, waɗanda Allah ya girmama annabi Ibrahim da sanya annabta a gidansa. Saboda haka annabin ma annaban ƙarshen zamani ya fito ne ta gidansa. Sai Allah ya ce wa Isra'il, da kuma Isra'ilu anan shine annabi Yaqub, kamar yadda Allah ya ce kullu ta'amu kana hillal li bani Isra'ilu illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi. Allah ta'ala ya ce kullu ta'am, dukkan abinci, dangogin abinci, kana hillal li bani Isra'il, sun zama halal ne ga banu Isra'il. Sai Allah ya ce illa ma harrama Isra'ilu, sai fa abinda shi Isra'ilun ya haramta ala nafsihi ga karan kansa. A Isra'ilu da ya zo kullu ta'ani kana hillal li bani Isra'il, ana nufin jinsin banu Isra'il din duka. Sai illa ma harrama Isra'ilu ala nafsihi shine annabi Yaqub. Ina fata an gane. To shi ma akwai annabawa ta tsatsan shi, musamman annabi Yusuf alaihi salam. Sai Allah ya ce wa mimman hadaina wajtabaina, da kuma waɗanda muka shiryar muka kuma zaɓa. Idza tutla alaihim ayatul rahman, duk lokacin da aka karanta ayoyin Allah mai rahama gare su, kharru sujjadan wa bukiya, suna faduwa su yi sujjada, suna masu kuka. Za mu tsaya a nan saboda lokaci, in mun zo insha Allah gobe za mu tashi akan wannan ayar. Abinda muka karanta ya zama na daidai, Allah shi ba mu lada, na kuskure Allah shi gafarta mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.